Allah za mu so mu ji cikakken suna.
To alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah, tsira da aminci ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunana Awwal Abubakar Ringim, kuma ni ma'aikaci ne na Legal Aid Council, wato hukumar lauyoyi ta gwamnatin tarayya mai tallafawa marasa ƙarfi.
To wannan matashi menene dalilin da yasa kuka zo kuka tsaya masa har aka sami aka sake shi?
To shi wannan yaro mai suna Abubakar Ismail, shekara uku da suka wuce an yi fashi a unguwarsu, sai kuma ake zargi har da wansa a cikin wayanda suka yi wannan fashi. A sakamakon haka ƴan sanda suka tafi neman yayan, ba su samu yayan ba, sai suka tarar da kanin, sai suka kama kanin suka tafi da shi. To kuma tunda suka kai shi can aka kasa tantancewa, domin ba a bashi wata dama ma da zai bayanin, ko kuma yayi ma ba a saurare shi ba. Sai nan baya bai fi kamar wata uku baya ba muka samu labarin abin da yake faruwa, muka shiga cikin maganar, kuma da taimakon Allah da haɗin kai da lauyoyi na State Council na Ministry of Justice suka bamu, har aka rubuta a Dubai cewar ai a saki wannan yaro, saboda babu yanda za a yi, doka ta hana a kama wani a kan laifin wani. To wannan shi
yanzu an sake shi kenan, ko kuma akwai sauran wani magana?
Ba wata sauran magana, an sake shi saboda ba shi da laifi, ba shi da hannu, ba a yi da shi ba, ba a haɗa baki da shi ba, kawai ɗan uwansa ake zargi, shi ma dan har yanzu zargi ne, har sai an gabatar da shi a gaban kotu an tabbatar da laifi.
Kuma ana zargin ɗan uwansa, misali shi ba za a iya kama shi a madadin ɗan uwan ba?
Kwata-kwata doka ta hana wannan, musamman wannan sabuwar doka ta 2019, Administration of Criminal Justice Law ta 2019, wanda yanzu akan doranta ne ake tafiya. Ta ja kunni sosai a kan cewar ba yanda za a yi, duk dangantakarka da mutum, ba za a kama ɗa don uban sai laifi, ba za a kama uba don ɗan sai laifi ba, kawai ku babu kusancin da ya fi wannan.